ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. ونشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي. اما بعد, السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Ci gaba da karatun da muke a cikin wannan littafi mai albarka, Fathul Majid li sharhi kitab at-tauhid. Yau muna 29 ga watan Rabiul Thani, Hijra manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, da 2443, wanda ya daidai da 4 ga watan 12 miladiya, na da 2021. Sati da ya gabata mun karanci fadan malam da yace babun man haqqaqa at-tauhida dakhala al-jannata bighairi hisab, babun da yake bayanin cewa dukkan wanda ya tabbatar da tauhidi a rayuwar shi bai gurbatar da shi ba da shirka, to zai shiga aljanna ba tare da hisabi ba, babu dogon bincike. Wannan sai karantar da mu matsayi na tauhidi, ba abin da ya kai shi matsayi, domin duk irin bautar da mutum zai yi idan babu tauhidi tare da shi, to wannan bauta ba ta da gindin zama. Shi sa al'amarin shi yake da girma, yake da haɗari. A ƙarƙashin wannan babi, bayan mun karance shi, qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, وقال تعالى هكا الله مدوككي ناچوا والذين هم بربهم لا يشركون. نا daga cikin wanda za su gaji firdausul a'la sune wa'anda basa gama Allah a cikin bauta da wani, ubangijin su basa hada shi da wani, sawa'u na cikin rububiyya ne ko uluhiyya ne ko asma'i sifat, a cikin ubangijin taka ne cewa shi kadai yake halatta ya kashe raya ya arzuta ya juya al'amurra ya juya sarari ya juya duniya yanda yake so, da abinda suke cikin ta dukkan wannan aiki ne na Allah. Haka cikin ubangijin Allah taka shi cewa shi kadai ya cancanta abautawa, duk abun bauta kuma bayan Allah na ƙarya ne ba na gaskiya ba. Haka shi kadai yake kamance da sufofi da sunaye wanda suka zamanto sun kumshi kamala, duk cikin sunayen Allah, sunayen Allah da sufofin shi babu tawaya tare da su, sun kai mutuka a kamala. To dan mutum ya tabbatar da haka nan shikenan, bai hada wani Allah da wani da Allah a cikin wannan, to ya shiga aljanna. Qala wasafa almu'minina as-sabiqina ila aljanna. Allah madaukake cikin wannan aya, kuma inda malam yace ya kamantar da mu'minai wanda suka gabata zuwa aljanna. Fa athna alaihim bis-sifati allati a'azamuha, kuma ya kamantar da su, yayyabe su da sifofi wanda mafi girman su, annahum bi rabbihim la yushriku, cewa su haba sa hada bauta da ubangijinsu da wani. Walamma kana almar'u kad ya'rudu lahu ma yaqda fi islami, lokacin da ya zamanto mutum wani abu na iya bujiro mishi ya soki ya lalata musulunci cikin musulunci wanda suka ce zai aikata, wanda zai suka a cikin musulunci shi min shirkin jaliyin na shirka karara wanda ake gani, au khafiyin ko shirka wanda ta zamanto boyayya kamar suriya da abin da ya kama da haka, su sum'a yi dan aje a gani, nafa zalika anhu, sai kure wannan da gare su. Su irin wannan mutane a basa daga cikin wancan mutane wanda wani abu zai zo ya soki musuluncinsu. Wahada huwa tahqiqut tauhid, mala yace kuma wannan shine tabbatar da tauhidi. Alladhi hasunat bihi a'malu, wanda da shine ayyukansu suka inganta suka kyautata. Wa kamulat wa nafa'atuhum, ayyukansu suka kammala kuma suka amfane su. Domin duk aikin da ya zamanto shirka ta shiga cikin shi, to ya gurbace, ya lalace, bai da amfani. Qultu, mala yace qawluhu hasunat wa kamulat, fadar shi da yace sun kyautata kuma sun kammala. Hadha bi'tibari salamatihi min ash-shirk al-asghar, wannan ma'ana ta kumshi lura da kubutarsu daga karamar shirka, banda ma babban shirka ake zance ba, sai in sun kubuta ayyukansu ya kubuta daga karamar shirka. Wa amma shirkul akbar, game da shirka babba, fala yuqalu fi tarkihi zalika, ba a irin wannan ibara ko fadi game da babbar shirka, ba a zancen aiki ya cika. Da zarar an samu babbar shirka, to aiki ya rugaje, babu shi ma barantana ya cika. In ana zancen cika aiki da kammala shi da kyautatuwar shi, to ana nihin zancen aikin nan ba a samu ba karamar shirka a cikinsu. Fatadabbar, malai ce ka yi tsokaci a wannan. Walau kala sharihu hasanat hasunat lakana aqwa sahat aqwa, da dai malam zai ce sahat ta inganta, to da wannan shihi daidaita shihi mai kakken magana mai magana ta mi. Qala ibn Kathir, Muhammad ibn Kathir rahimahullah yake cewa cikin tafsirin wannan aya, والذين هم بربهم لا يشركون اي لا يعبدون مع الله غيره لا يعبدون مع الله غيره هم من دوكي wancan mafulun bi basa bautawa tare da Allah wani shi, bal yuwahhidunahu suna kadaitar da Allah madaukaki, wa ya'lamuna annahu la ilaha illa Allah, kuma sun san cewa lalle babu abin yi wa bauta da gaskiya sai Allah. Ahadus samad, ahadun samad, wanda ya zamanto shi kadai ne mai tsayuwa da karan kanshi, baya buƙatar wani. Lam yattakhidh sahibatan wala walada, bai riki ba mata barantana ɗa, wanda baya da mace, ai ba a zancen ɗa tare da shi. Wa annahu la nazira lah, kuma baya da wani tayi wanda za a ce ai ga wanda yake daidai da Allah madaukaki. Mala ya yi taliki a ƙarƙashin fa'aya wannan, fi qurratil uyun, ya zo a cikin qurratil uyun. Qala al-Imad bin Kathir, Muhammad bin Kathir rahimahullah yace aw ma'a ihsanihim wa 'amalihim as-salih, tare da kyautatawa wannan tasu da aikinsu na gari na ƙwarai. Mushfiquna min Allah, mutane ne wanda suke jin tausayin kansu daga Allah madaukaki. Wa khaifuna wa jilun, mutane ne masu tsoro, masu dai tsananin tsoro. Min makrihi bihim, da damka ta Allah madaukaki da zai musu. Wannan sifa ce wadda an kamantar da, ba a cewa Allah makiri ne, sai dai a ce na mai da murtani ga makirai. Kama qala al-Hasan al-Basri, kama yanda Imam al-Hasan al-Basri Muhammad ibn al-Hasan al-Basri rahimahullah yake cewa al-mu'minu man jama'a ihsanan wa shafaqan, shine wanda ya tattara kyautatawa duk abin da zai yi, to zai kyautata shi na ibada. Wa shafaqan, kuma da ta game da tausayi, iya tausayawa kanshi. Wal munafiqu man jama'a isa'atan wa aman wa amana, shi kuma munafiki shine wanda ya tautara munana, ya mumuna ayyukan shi, kuma hallau ya lamunci kawai ba ruwan shi. wannan sai zamanto munafiki ne. Wallazina hum bi ayati rabbihim yu'minu, hallau sune wa'anda masu imani ne game da ayoyin Ubangijinsu, aya kauniya da shar'iyya, aya ta sanadi ta halitta, sannan kuma aya shar'iyya ta ayoyin da Allah madaukaki ya sauka su a cikin Al-Qur'ani mai girma. Ay yu'minuna bi ayati Allahi al-kauniyya wa shar'iyya, gane ya ka sun yi imani da ayoyi na sarari, su rana da wata, su yini da dare, duniya sammai da kasai da duka abinda ke cikin su, duka wannan ayoyi ne na Allah. Wa shar'iyya, kuma da na shari'a, li qawlihi ta'ala an Maryam, game da dalilin fada Allah madaukaki da yi game da Maryam alayhi salam, wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubi wa kanat min al-qanitin, ta gaskatar da kalmomi na Ubangijinta da littattafan shi, kuma ta kasance mace ce wadda take nacewa ta yanke akai game da ibada Allah madaukaki, tana sadaukar da lokutan ta gaba ɗaya game da bauta Allah madaukaki. Ai ai kanat shine ta tabbata, anna ma kana fa huwa min qadri llahi wa qada'i, abinda ya kasance na samun ciki Isa alaihi salam ya kasance ne da kaddara ta Allah madaukaki, wa kuwa qada'ihi da hukuncin shi, wa ma shara'ahu Allah in kana amran fa huwa ma yuhibbuhu Allah wa yarda, kuma abinda Allah madaukaki ya shar'anta idan ya kasance umarni ne daga Allah, fa huwa ma yuhibbuhu wa yarda, to wannan abinda Allah madaukaki yake so ne ya yarda da shi, da abinda Allah madaukaki ya umarni, to wannan ya so shi ya yarda da shi. Wa in kana nahiyan fa kana ma yakrahuhu wa yaba, to idan ya zamanto hani ne, sai ya kasance abinda Allah madaukaki yake kin shi ne dai, wa yaba kuma bai yasan shi. Wa inna khairan, wa in khairan fa huwa haqqun, kuma idan alkhairi ne, to sai ya zamanto gaskiya ne. Taliqi nabi qala fi qurratil uyun, fa tarku shirki yatadamman kamal at-tauhid wa ma'rifatuhu 'ala al-haqiqati wa mahabbatihi wa qabulihi wa ad-da'wati ilayhi, yace barin shirka ya kumshi kamala ta tauhidi, da sanin menene wannan tauhidi amsa haƙiƙar shi, da san wannan tauhidi da karɓar shi, kuma da kira ya zuwa gare shi. Kama qala ta'ala, kamar yadda Allah madaukaki yake cewa, qul innama umirtu an a'budu Allaha wa la ushriku bihi ilayhi ad'u wa ilayhi ma'ab, kace musu manzo sallallahu alaihi wa sallama, innama umirtu, kawai an umarce ni ne, an a'budallaha, in bautawa Allah shi kadai, wala ushrika bi, kuma ka in saki in hada bautar shi da wani, ilaihi ad'u, ya zuwa gare shi ne nake kira, tafarki na banna kira ya zuwa karan kaina, ya zuwa ga Allah ne nake kira. Allah ya ce manzo sallallahu, Allah ya ce, Allah ya yi umarni, Allah ya hana, ayi kaza a bar kaza. So tare yanzu mutane za ka ga da yawa daga cikinsu ba zuwa ga Allah ba suke kiran mutane zuwa kawunansu, yanda za a girmama su a kamfama su. A mazala sallallahu alaihi wasallam ya zuwa ga Allah ne yake kira, wa ilaihi ma'ab, kuma ya zuwa gare shi ne makoma take, zan koma. Wa tadammanat hadhihi al-ayatu kamal at-tauhid, wannan aya ta kumshi kamala ta tauhidi, wa tahqiqihi, da tabbatar da shi, wa billahi tawfiq, kuma dacewa na ga Allah madaukaki. Qala al-musannif rahimahullah an Husayn bin Abdurrahman, an samu wannan hadisi daga Husayn bin Abdurrahman, qala yace kuntu inda Sa'id bin Jubair, na kasance wajen Sa'id dan Jubair wanda yarda Allah ta kara tabbata gare shi, fa qala yace ayyukum رأى الكوكب الذي انقضى وانيني daga cikin ku wanda yaga wannan tauraro wanda ya yanki, albariha, jiya da dare, wa qultu ana, sai nace ni, thumma qultu, sannan nace amma inni lam akun fi salatin. Ku saurara, da na gan shugaba ya sallah ba ina cikin sallah bane ba, dan ma kan wani yayi tunanin cewa ya tashi ya qiyamul layli ne ya gaji, walakinni ludigtu, sai dai an halbe ni, kunama ta halbe ni. Qala fama sana'ta, da kunama ta halbe ka me ka aikata? Qultu irtaqaitu, nayi addu'a ne, nayi tauhi, na shafa, na tuha abinda shari'a ta yi umarni da shi a tuha. Qala fama hamalaka ala zalika, me ya sanya ka ka aikata wannan ruqiyya ko tauhi? Qultu hadithun haddathanahu Sha'bi, hadisi ne wanda Imam Sha'bi ya zantar da mu da shi. Qala wama haddathakum, me ya zantar da ku da shi? Qultu haddathana an Buraidata bin al-Husayb, ya zantar da mu daga Buraida dan Husayb. Annahu qala, yace la ruqyata illa min aynin aw humatin, babu ruqiyya sai daga ido kamban bata. Shine mahausawa suke fassarar da shi da maita, mutun ya ga wani abu ya tanka shi, la'alla shi bai ma san iya da wannan illa ba, idan ya tanka sai zamanto wata rashin lafiya, sababin wannan sai zamanto ya kamu da wata rashin lafiya. Ana ce mai ayi aw kumatin, ko kuma masassara. Qala kad ahsana man intaha ila ma sami'a, wakaga yace tabbat wanda ya kai ƙarshe ya zuwa abin da ya ji ya kyautata, nan bai dace ba ka huce abin da kai shi, abin da kai tsaya a nan kakai na dan Sokoto cike bala kai kaka bani labari, in na sake baka shi sai ka ji kamar ba shi bane, da ƙara bai gishiri a labari ba a san ƙarin gishiri. Shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yawa mutumin da zai ji wani abu daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hardace shi ya kiyaye shi kuma ya gaya ya faɗe shi kamar yanda yake shi. Naddara Allahu ra'an sami'a maqalati fa wa'aha fa addaha kama sami'a, ya mai roƙa Allah ya roƙa mai hasken fuska, Allah ya haskaka fuskar shi nan duniya da lahira. Shine nan ma yake ce mashi ya kyautata wanda ya kai ƙarshen abin da yake. Walakin haddathana ibn Abbas an annabi sallallahu alaihi wasallam, sai dai Abdullah dan Abbas wanda yarda Allah ta ƙara tabbata a gare shi, ya zantar da ni da mu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, annahu qala yake uridtu alayya al-umam, an bujiro min al-ummumi. Duba kaga a zamanin annabci, zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, abin nan ya faɗe shi ne gaban sahabbai wanda ba su taɓa tamanin ba wani abu za a bujiro shi, suka yi imani da wannan a yanzu a lokaci guda sai a bujiro mana duk duniya inda take. Kana nan ka tausa wani application sai ta gwada ma ga tattun daga faɗin duniya ta zo Niger, ta zo Zandar, ta zo Kance, ta zo hannun inda muke tabbara. To ina ga al'amari na Allah madaukaki, wannan aikin mutum ne wanda Allah ya halicce shi ya bashi dan karamin ilimi kadan, wama utitu min al-ilmi illa qalilan, dan kadan. Ina ga wanda ya zamanto shine allamul ghuyub. Zala sallallahu alaihi wasallam ya ce an bujiro mun al-ummumi, fara'aitu an-nabiyya wa ma'ahu ar-rahatu, sai naga wani annabi tare da shi akwai ƴan mutane rahat daga uku zuwa tara, bakin mutanen da suka yi imani da shi ba su kai goma ba. Ya kare kiran shi ya yi duk abin da zai yi, amma mutane sun kau da kai, ba su yi imani ba, sai ɗan kadan wan nabiyya wa ma'ahu ar-rajulu war rajulat kai akwai ga annabin ma da ke mutum biyu ne mutum ɗaya ko mutum biyu ne suka yi imani da shi wan nabiyya laysa ma'ahu ahad akwai ma daga annabawa wanda ba wanda ya karba ba wanda ya imani da abin da ya zo da shi iz rufi ali sawadun azim sai aka daga mun wani dandazo taron mutane sawadinan taro azimun mai girma wa zanantu annahum ummati sai ne zaton wannan taro mai yawa al'ummata ce faqila li hadha musa wa qaumu aka ce mishi wannan musa ne annabi musa ne alayhi salam da mutanen shi fanazartu fa idha sawadun azim hal launa hanga sai naga taro mai girma faqila li hadhihi ummatuka waccan wannan ita ce al'ummarka kuma zala sallallahu alaihi wasallama yayi umarni a aihi a armin mata wanda suke son ku kuma masu haifuwa dan me domin gobe al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ta waita gobe kiyama yayi alfahari da wannan yawan al'ummar hadhihi ummatuka wa ma'ahum 70 alfan yadkhuluna aljannata bighairi hisab wala adhab tare da wannan taro mai yawa an dada ma mutum 70 70 wanda za su shiga aljanna ba tare da an musu hisabi ba ba tare da azaba shi kuma hisabi kididdiga ne na ayyuka yau kai kaza kai kaza kai kaza kai kaza kai kaza tun lokacin da mutum ya balaga har zuwa mutuwa shi san kididdige mishi dukkan abin da yi kuma ya tabbata yayi haka nan ne ba mai kiran ƙarya ba sannan kuma Allah da rahmar shi ya ga dama ya kama mutum da azaba in ya ga da laihin wannan illahi ne in ya ga dama kuma ya kauda kai ya gafartawa mutum thumma nahada sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zabura fa dakhala manzilahu fa khada an-nasu fi ulaika sai ya shiga cikin gida gidan sallallahu alaihi wasallam sai mutane suka yi ka kutsawa cikin zance aka shiga su wane ne wannan wannan mutum 70 wanda za su shiga aljanna ba tare da hisabi ba da azaba fa qala ba'dhum wasu daga cikin sahabbai sai suka ce fala allahum alladhina sahibu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam maiwa su ne waɗanda suka abokanci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi rayuwa tare da shi suka yi imani da shi suka yi gwagwarmaya saboda daukakar da addinin Allah madaukaki suka sadaukar da rayuwarsu da dukiyarsu saboda daukaka addinin Allah madaukaki kuma suka mutu akan haka wa qala ba'dhum wasu suka ce fala allahum alladhina wulidu fil islam maiwa waɗanda aka aihe su ne cikin musulunci ba su yi jahiliya ba ba su yi zamanin jahiliya ba kuma suka musulunta suka tashi ma cikin hasken musulunci suka tashi falam yushriku billahi shay'a ba su taɓa haɗa bautar Allah da wannan Allah ba wa zakaru ashiya'a suka ambaci wasu abubuwa daban-daban da wannan kowa iya tsammani ga irin la'alla wa'ancan ne fa kharaja alaihim rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zala wanda tsira yan Allah da amincin shi su ƙara tabbata a gare shi ya huto musu fa akhbaruhu sai suka bashi labari game da abin da suke tadawa suke zance a kai fa qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce musu humu alladhina la yastarquna sune mutanen da ba sa ruqiya dan rashin lahiya ta same su ba sa addu'a cewa Allah ya warkar da su duba kaga wani matsayi mun kuma da dan ciwo kai ya ka ba ka sai ka sa fara su ta mu fassara ce an yi allura inda kai komi sai an sha magani gaugawa ba laifi bane ba amma baka da irin wannan matsayi na wannan mutane wanda za su shiga aljanna mutum 70,000 tare da hisabi bada azaba la yastarqu na daga cikin su Abubakar radiyallahu anhu Abubakar radiyallahu anhu rishin lahiya ta kama shi sai bari da Allah Allah ya sanya mai cuta shi zai buda babu shan magani ta kuma zala sallallahu alaihi wasallam iya sha amma shi dai a'a Na'am wala yaktawun kuma basa wuta kai shine idan sakiya wala yatatayyaruna kuma basa canhi duk abin da ya same su daga Allah basa ganin cewa idan musha ta yi kuka da dare a cewa wani babba ne zai mutu ko kuma ya zo tunda safiya ya tashi ya ga kuturo ya ce babu sa ko kuma ya kama hanya zai tahi wani takasuwa ya ga tsatsagi ya tsaga in ya tahi daidai ya ce yau akwai sa in babu haka ya ce a kuma in ya tara tsuntsaye haka dai canhi dai ko kuma ai mu gidanmu kaza ne ba a cin kaza domin kan gidanmu ne ba yake da kan gida ba dai a musulunci wala yatatayyaruna wa ala rabbihim yatawakkalun su dai masu dogaro ne a gaba sa ubangijinsu ga ubangijinsu dai suke dogara faqama ukasha bin muhsin mihsan ukasha dan mihsan sai tashi ya tsaya faqala ya rasulullah ya manzo allah sallallahu alaihi wasallam ud'u allah an yaj'alani minhu roƙaman allah allah ya sanya ni daga cikin wannan mutane duba kaga su tari zaka gurin sahabbai lahira ne aljanna ba duniya ba duniya sun san dai abinda Allah madaukaki ya kaddarawa mutum sai ya sani shi kana da dubara baka da dubara kana da ilimi baka da ilimi abinda Allah ya kaddara maka sai ka same shi roƙa mun Allah Allah ya sanya ni daga cikin waɗannan mutane wanda za su shiga aljanna su 70,000 ba tare da hisabi da azaba ba kana anta minhu zala sallallahu alaihi wasallama ya mai bushara cewa kai kana daga cikin su thumma qama rajulun akhar na wani musahabi daban ya tashi fa qala udu allah an yaj'alani minhu zala sallallahu alaihi wasallama ni ma roka ma allah allah ya sanya ni daga cikin su fa qala sabaqaka biha ukasha ai ukasha ya riga da wannan addu'a kuma wannan hikima ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam inda ya bude wannan babi kowa ta zai roka ba Allah roka ba kaza ni ma a roka mu sai bar su a'a yanzu al'amari ne a dage da aiki imalu ku yi aiki kullun muyassaru lima khuliqa lah kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kowa an sauƙaƙa mishi abinda dalilin abinda aka halicce shi da shi na lokaci ya dan maso kuma sharhin hadisin nan na da tsawo sosai hade mu tabbata da insha Allah qala hadha awradahu al-musannifu ghayr ma'zuwin malan ya kawo wannan hadisi ba tare da ya dangana shi ba ga waɗanda suka fitar da shi ai mun ga bai takhriji ba ko yawanci da ya faɗi zai ce rawahu al-bukhari ko rawahu muslim ko kuma rawahu ahmad imamu ahmad ko abin da ya kama da haka haka ya bar shi wa kada rawahu al-bukhari mukhtasara imamu al-bukhari ya rawaito wannan hadisi a takaice wa mutawwalan kuma ya rawaito shi da tsawon shi wa muslim haka imamu muslim ya rawaito wannan hadisi wa lafzu lahu kuma lafzin wannan na imamu muslim wa tirmidhi imamu tirmidhi ya rawaito shi wannan sa'i da imamu nasa'i wanda rahma allah ta kara tabbata da shi qawluhu an husayn bin abdurrahman huwa sulami husayn dan abdurrahman dan kabilar sulam malan yayi ta'liq kala fi qurratul uyun al-harifi dan kabila al-harith min tabi'i at-tabi'in na daga cikin tabi'in tabi'ai kina atba'u tabi'in an sha'bi daga imam sha'bi abul huzain ana mai alkunya da abul huzain al-kufi mutumin kufa wadda take cikin kasar iraq thiqatun mutum ne wanda ya zamanto mahar da tini gangaram ne ko gwani ya har da ci abu baya man cewa kuma adali ne mata sanata 36 wa mi'a ya rasu hijra tana da 136 walahu 93 sana iya da shekara 93 wa sa'id ibn jubair shi kuma sa'id ibn jubair huwa al-imam al-faqih shine na daga malamin babban malami na fiqh na daga cikin manyan manyan malamai na madina fuqaha sab'a wanda ake ce musu manyan manyan malamai guda bakwai min jullati ashabi ibn abbas na daga cikin manyan manyan mafi yawancin abukan abdullah dan abbas ruwayatuhu an aisha ruwaye shi daga aisha ummul mu'minin ji wa bi musa mursalatan ina ruwaya da yau daga aisha da abu musa ruwaya ci mursala ba da kai tsaye shi ba daga gare su wa huwa kufiyun shi ma mutumin kufa ne kamar wancan husain kinna maula libani asad bawa ne wanda banu asad suka diyautar da shi kutila bene yada al-hajjaj sanat 95 an kashe shi a gaban hajjaj ko kuma hajjaj ya kashe shi a shekara 95 walam yukmil al-50 bai kai ba shekara 50 qawluhu inqadda huwa bil qafi wad dad al-mu'jama da qaf da dad wanda dukan suna da diya ai saqata shine ya fado ya cire ya fado kamar dai mashi wanda ake cewa mashi wal barihatu huwa aqrabu laylatin madat kamar daren da ya zamanto shine na kusa wanda ya wuce a ce jiya da dare jiya qala abul abbas sa'lab yake cewa yuqalu qabla az-zawali ana fadi gabanin gushewar wannan rana ra'aytu al-layla na gani da dare wa ba'da az-zawal in kuma rana ta gushe daga tsaka ra'aytu al-bariha sai kace jiya na gani mun gane ko kinan nan sai ya bambanta tsakanin kahin gushewar rana daga tsaka da gabaninta gabaninta sai kace al-layla jiya kuma in rana ta gushe daga tsaka sai kace bariha na'am wakaza qala ghayru haka kuma wani shi ya fadi wa huwa mushtaqqatun min bariha an cira tuta ne daga bariha idza zala a lokacin da wani abu ya gushe qawluhu ama inni lam akun fi salati sai dai wa ni fa banna ba ina cikin sallah bane qala fi mughnil labib ya fariya cikin mughnil labib ama bil fathi wa takhfif ba amma ba ama kada kama min fataha kuma ba tare da ƙarhi ba ala wajhaini ya zo a fuska guda biyu ahaduhuma an takuna harfa istiftah bi manzilati ala ko dai ta kasance harafi ne na bude magana kamar da kace ala ku saurara wa idha waqa'at anna ba'daha idan anna ta abku bayanta kusirat sai a mata kasara mun gane ko athani an takuna bi ma'ana haqqan aw ahqqan a haqqan za ta kasance da ma'ana gaskiya ne ama ko ahqqan gaskiya ne ya zamanto istifham وقال اخرون عثمان مسكتي هي كلمتان wannan ama kalma ce guda biyu alhamzatul istifham alhamza wannan ta tambaya ce wama ismun bi ma'ana shay'un haqq kuma makin nan ta zo da daukan ma'anar suna wani abu na gaskiya fal ma'ana a haqqan ina a da gaske a haqqan wa hadha huwa sawab malai ce kuma wannan magana ta karshe tace dacewa mawdu'u ma matsayin ma babbagiran ma annasabu ala zarfiyya kenan annasabce ta ne akan matsayin zarfi ne kamar makayi ne na zamani wa hadhihi tuftahu anna ba'daha kenan wannan kuma ana bude anna bayan ta intaha magana malan ta kare wal ansab huna huwa al wajhu al awwal malin mai yace mafi dacewa anan shine fuska ta farko al qa'ilu huwa husayn wanda ya faɗi wannan magana shine husayn kenan khafa an yuzanna an yuzanna al hadiruna annahu ra'ahu wa huwa yusalli ka duba kaga ta katsantsa mun zo mu ne mutum ai ce ina sallah a lokacin da nake sallah a'a sai ya ji tsoron wanda suke halarce a lokacin da yake magana kar su yi tambanin cewa a lokacin da yake sallah ne an nafsihi iham ibada sai korewa kanshi fa nafa an nafsihi iham al ibadati sai korewa kanshi zatan bauta ce yake a lokacin nan wa hadha yadullu ala fadli salaf wannan kuma na nunin falala da huce na manyan malamai magabata wa hirsuhum ala al ikhlas da kwadayin su da naciwar su akan duk abin da zasu yi sini dan Allah ba da wani ba wa ibadihim an riya da nisa da suke yi daga riya dan kai abu a gani wat tazayyun bima laysa fihim da kawatuwa da abin da ba sa cikin shi qawluhu fada shi da yace walakin ni ludightu sai dai ni an halbeni bi dammi awwalihi awa farkon shi damma ludightu wa kasri thanihi harfi na biyu a mai kasra ludightu qala ahlu lugha malaman lugha suka ce yuqalu ludightu ladagathu al-aqrab kunama ta halbeshi wa zawatu sumum da sauran dukkan ma'abota dahi sai a ce ladaga in abun da yace je kana da dahi sai a ce ladaga idza asabatuhu bi summiha idan ta samu mutun da dahinta wa zalika bi an ta'birahu bi shaukatiha shine ta halbesh da kai wannan tata qawluhu qultu farashi da yace nace irtaqaitu lafzu muslim yace wannan lafazi ne na imamu muslim istarqaitu lafzu muslim shine istarqaitu nayi nemi yin ruqiya ai talabtu man yarqini na nemi wanda zai min ruqiya mun ga akwai bambanci ko can da yace istarqaitu ya sha bamban da yace irtaqaitu nam qawluhu fama hamalaka ala dhalik fihi talabul hujjati ala sihhati al madhhab akwai cikin wannan tambaya me sanya ka aikata wannan akwai neman hujja ga kan ingancin wani tafarki nan da abun da zaka yi sai zamanto ya kamata a addinance bal ma wajibi ne ba ya kamata bai zamanto kana da hujja ko daga Allah ko daga manzo sallallahu alaihi wasallam in ba haka ba to abinda ka fade shi kai kirare da shi ba addini bane addini qala Allah qala rasul shine addini da abinda sahabbai abinda Allah madaukake ya fadi da manzo sallallahu alaihi wasallam a bisa bakin sahabbai kuma su ne almajiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam qawluhu fade shi da yace hadithun haddathnahu hadisi ne wanda zan haddathnahu sha'bi wanda imamu sha'bi ya zantar da mu shi ismuhu amir bin shurahil ana ce mai amir dan shurahil alhamdani dan kabila alhamdan wulida fi khilafati umar an aihe shi ne a zamanin Umar dan Khattab wanda yadda Allah ta kara tabbata gare shi wa huwa min thiqati tabi'in na daga cikin manya-manyan mahardata adilai na tabi'ai wa fada'ilihim na daga cikin mafifitan su mata sanata 300 ya rasu hijira tana da 103 qauluhu an buraida fada shi da yace an buraida bi dhammi awwalihi wa fathi thani awa farkon shi damma kuma na biyun shi a mai fata ka sughairu buraida tasghir burda kenan karam taswa ne na burda ana ce mai ibnu husayn bi dhammi sad bi dhammi alha'i wa fathi as-sad al-muhmalatayn awa ha dhamma kuma da sad fataha wanda ba su dauke da diya ibn al-harith al-aslami dan harith al-aslami sahabiyun shahir sahabi ne wanda ya zamanto shahararre mata sanata 63 ya rasu hijira tana da shekara 63 qalahu ibn sa'd ibn sa'd ya fadi la'alla ya zamanto a cikin at-tabaqat al-kubra at-tabaqat ibn sa'd qawluhu la ruqyata illa min aynin aw humat wa qad rawahu ahmad wa ibn majah anhu marfu'an imam ahmad da imam ibn majah su rawaito wannan hadisi marfu'an wa rawahu ahmad imam ahmad ya rawaito shi abu daud wa tirmidhi da imam tirmidhi an imran bin husayn daga imran bin husayn bihi marfu'an shi ma ya dangana shi zuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam qala al-haythami rijalu ahmad thiqat mazajan da suka rawaito hadisin wannan na imam daga hanya ta imam ahmad mazaje ne adaltu amantattu mahardata wal ayn huwa isabatu al a'in ghayruhu bi ayni shine samun mai kambun baka da kambun bakan shi wani shi wal huma bi dhammi al muhmala awa ha wadda ba ta da dhamma wa takhfifu al mim kuma awa mim wannan bat ka amata kare summun uku aqrab kenan ba ma na cai humma take waccan humatun nan kuma shine yace dahi na kunama wa shubhiha da abin da ya kama da ita sai mu tashi anan qala al-khattabi wa ma'na al-hadith kuma wurin kwana ne insha Allah abinda muka wadi daidai Allah ya ba mu lada abinda muka kuskure Allah gafarta mana ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا كنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك
يا